Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarrafi da Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Yau Lahadi, Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta yi gwajin makami mai linzami daga jirgin ruwan yakin ta mai tafiya karkashin ruwa, gwajin da shugaban kasar Kim Jong-un da kansa ya sanya ido a kai. Kamfanin dillancin labarai na kasar KCNA a takaice ya ayyana gwajin a zaman wanda ya samu gagaruman nasara, duk da cewa kishiyar ta Koriya ta Kudu na ikirarin akasin haka. Rundunar soji ta Koriya ta Kudu ta gaya kamfanin dillancin labaran kasar Yonhap cewa makami mai linzamin ya yi tafiyar kilomita 30 kuma gwajin da Koriya ta Arewan ta yi a jiya Asabar bai samu nasara ba. Babban hafsan hafsoshin Koriya ta Kudu ya faɗa jiya Asabar cewa an harba makami daga jirgin ruwan nan mai tafiya ƙarƙashin teku. Kakakin rundunar sojojin Koriya ta Kudu ya ce hukumomin birnin Seoul, babban birnin kasar, suna sa ido kan take-taken sojojin Koriya ta Arewa, kuma dakarun kasar ta Koriya ta Kudu suna cikin shirin kare ƙasa. Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya ce kokarin da kasar take yi na hana ƴan gudun hijira daga Siriya shiga Girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan ƴan gudun hijirar masu yawa, masu waɗanda suke harama wato daga 6,000 cikin watan Nuwamba kowace rana zuwa mutum 130 kacal a farkon wannan wata. Prime Minister ya yi wannan furcin ne jiya Asabar a birnin Gaziantep kusa da kan iyakar kasar da Siriya a lokacin yana tare da shugabar Jamus Angela Merkel da kuma shugaban majalisar gudanarwa na kungiyar tarayyar Turai Donald Tusk. Shugabannin Turan biyu suna kokarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da za ta sa a ta sakayar bakin haure da ƴan gudun hijira da suke isa Girka zuwa Turkiya, ita kuma Turkiya za a saka mata da kuɗi kusan dala miliyan 700,000. Hakanan Davutoglu ya ƙaryata zargin ƙungiyoyin ayyukan jinƙai da masu kare haƙƙin bil'adama cewa matakan da Turkiya take ɗauka ana tilasta a ƴan gudun hijira daga Siriya waɗanda suke gudu daga yaƙi komawa ƙasar a Latinas, ya ce babu ɗan gudun hijira ɗaya daga Turkiya da aka tilasta komawa Siriya. Shugaba Merkel ta ce ziyarar wata dama ce ta tattaunawa da shugabannin Turkiya tsakani da Allah kan batutuwan ƴan gudun hijira da ƴancin ɗan adam. Shugaban Amurka Barack Obama tare da shugabar Jamus Angela Merkel za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da ta'addanci da tsaro da ma wasu lamura daban-daban lokacin da shugaban na Amurka ya kai ziyarar aiki a Jamus. Yau Ladi yake sa ran shugaba Obama zai gana da shugaba Merkel jim kaɗan bayan ya isa birnin Hanover. Bayan sun gana da manema labarai, shugabannin biyu za su yi bikin buɗe gagarumin kasuwar baje koli da aka tallata a zaman mafi girma irinsa kan harkokin fasaha a faɗin duniya. Masu shirya baje kolin suna sa ran mutane ƴan kasuwa a fannin fasaha su 6,500 ne za su baje kolinsu, kuma jama'a fiye da 1,000 ne daga ƙasashen duniya 70 za su halarci wannan kasuwa. Jaman Fadar Wada sun ce bikin baje kolin ya nuna irin muhimmancin haɗa kai tsakanin Amurka da Jamus a fannoni daban-daban, ciki har da cinikayya da kuma kasuwanci. Hakanan shugabannin biyu suna fatar za su ƙara nema da kuma ba da goyon baya ga yarjejeniyar cinikayya da aka fi sani da TTP a taƙaice. Amurka da Tarayyar Turai suke shawarwari kan ƙulla wannan yarjejeniya. Yawan mutane da girgizar ƙasa da aka yi a makon jiya a ƙasar Ecuador da ya halaka wato a gafarce ne. Yawan mutane da girgizar ƙasa da aka yi a makon jiya ta halaka a Ecuador ya haura zuwa 646 kamar yadda aka ji daga bakin shugaban ƙasar Rafael Correa. Girgizar ƙasar wacce ta auku ranar Asabar ta makon jiya ita ce mafi muni a kusan shekaru 70. Ta raunata mutane 12,500, har yanzu akwai mutum 130 da ba a san inda suke ba a yankunan da suke kan gabar tekun Pacific. waɗannan kwanaki suna cike da bakin ciki ga wannan ƙasa, inji shugaba Korea, wadda a fili wato lamarin ya girgiza shi lokacin da yake jawabinsa na ranar kowace Asabar a talabijin. Dubban sojoji da ƴan sandan ƙasar ne aka tura duk faɗin Ecuador domin su samar da agajin gaggawa ciki har da kafan matsuguni na wucin gadi da kuma samar da abinci. Bugu da ƙari, masu aikin agaji daga ƙasashe masu yawa ciki har da Spain ko Andalusia da Peru da Cuba da Bolivia da Venezuela sun isa ƙasar domin su taimaka da aikin agaji. Ranar Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi gudumar dala miliyan 72,700 domin ta tallafa wa mutane 350,000 cikin watanni uku masu zuwa, kimanin rabin kiyasin da ta yi, wato waɗannan mutane duka ta ce suna buƙatar agaji. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Bangaladesh, an kashe wani malamin jami'a arewa maso yammacin ƙasar a jiya Asabar a wani hari da ya kama da aikin ƴan ta'adda masu iƙirarin addinin Islama. An datse Farfesa Rizal Karim Siddiq ta baya yayin da yake jiran motar bas zuwa makarantar a kusa da gidansa da ke birnin Rashashi. Dan shekaru 58 da haihuwa, yana koyar da harshen Turancin sarauniya a jami'ar Rashashi, inda kuma yake a zaman mai ba da shawarwari kan al'adu daban-daban. Baturin ƴan sandan yankin Muhammad Shamsuddin ya ga manema labarai cewa daga kallon yadda aka kai harin, hukumomi suna zargin masu tsauran ra'ayi ne suka kai shi. Mummunar kisan ya kama da yadda aka kashe wasu ƴan baruwana da addini da ma waɗanda ba su yi imani ba a ƙasar da ke kudancin Asiya. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kashe malamin, kamar yadda wata ƙungiya da ake kira SAID, wacce ta ƙware wajen sa ido kan shafukan ƙungiyoyin masu iƙirarin wai su ƴan jihadi ne, ta faɗa. A jihar Bajine da ke nan Amurka, makwabciyar birnin Washington DC, hukumomi sun maido wa tsoffin fursunoni su kimanin 100,000 ‘yancin yin zaɓe. Gwamnan jihar ɗan jam’iyyar Democrat Terry McAuliffe ya sanya hannu kan dokar gwamna wacce ta sake baiwa tsoffin fursunonin ‘yancin yin zaɓe banda suka kammala zaman sarƙa. Na buƙaci a bani dalili ɗaya ta yadda al'umma take amfana da ƙyale dubun dubatan ‘ya’yanta a da baibai tamkar bayi. Haƙiƙa babu wata hujja ta fuskar doka walau ko ta hankali na ci gaba da haka, inji gwamna McAuliffe. Masu sukar lamirin matakin sun ce gwamnan ya ɗauki wannan matakin ne saboda dalilai na siyasa, suna masu cewa hakan zai ƙara yawan masu goyon bayan jam’iyyar Democrat a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Tila tsoffin fursunonin waɗanda wannan afuwar ta shafa su yi rijista kamin su yi zaɓe, kuma ana jin masu rajin kare ‘yancin zaɓe za su bazu cikin jihar domin yi musu rajista. Wani jirgin sama mai aiki da ƙarfin rana wadda yake ƙoƙarin zagaye duniya ya isa jihar California bayan da ya kammala zangonsa mafi haɗari a zagaye duniya da yake yi bayan da ya yi tafiyar sa'o'i 56 ta kan tekun Pacific. Wannan zangon yana da haɗari saboda babu wurin sauka na gaggawa idan buƙatar haka ta taso. Jirgin mai suna Solar Impulse 2 da Turanci ya wuce ta sararin dogon gadan nan da ke birnin San Francisco a jihar California da ake kira Golden Gate a jiya Asabar, lamari ko da ya ƙatar da masu kallo da yawa. Jirgin zai ci gaba da shawagi a sararin samaniya har zuwa 12 na dare a Asabar agogon yankin, lokacin juyawar iska ta lafa, sannan ya sauka ƙaramin filin jirgin sama da ake kira Moffett da ke yankin ƙwazazzabun Silicon. Matuƙin jirgin Bernard Pickard ya ce saukar da jirgin zai yi a ƙwazazzabun Silicon zai taimaka wajen alaƙanta shirin zagaye duniyar da jirgin ke yi da irin ƙwazon yankin a fannin ƙere-ƙere da wasu ci gaba ta fannin kimiyya da fasaha.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefen barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar Chad ne, wadda ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ta yi. Kana mu leƙa jihohin Oyo da Oshun, waɗanda har yanzu ba su gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ba shekaru da suka gabata, inda lokaci mu leƙa ƙasar Zambia. Da farko, na tattauna da takwaran aiki na ne Sanusi Muktar, halin da ake ciki a kasar ta Chadi sakamakon bayyana wanda ya lashe zaben a kasar.
An bada sakamakon zabe kuma kaman ba mamaki masu sauraro sun ji wato bayan an gama bada sakamakon na wato shugaba mai ci Idris Deby Itno shine ya cinye zaben da kashi 61.56 daga cikin 100. Sai Madugun yan adawa wanda shine zo na biyu da kashi 12.80 daga cikin 100. Shine dai wato sakamakon kenan. Sauran yan takarar kuma akwai Laukai Medar wanda shine zo na 3.10 daga cikin 100. Sai kuma tsohon Prime Minister kasan wanda ya yi resign ko kuma ya abin nan ya bar aiki a cikin fushi shine zo na 4.06 daga cikin 100.
To ya suka dauki sakamakon zaben?
To yanzu gaskiya akwai wani gungun yan adawa a karkashin shi a karkashin jagorancin shi wato Sale Kibzabo sun yi taro haka da safe sun hadu sun yi taro su kuma sun ce daga baya za su fidda ainihin wato za su fidda sanarwa amma kafin su fidda wannan sanarwa sun fidda wata sanarwa a karkashin wato kakakinsu wato Dr. Muhammad Ahmad Alhabo cewar matukar aka ba da sakamako cewar dan takara shugabancin kasa wato mai ci kenan Idris Deby Itno ya cinye zaben a zagaye na farko wato ba za su yarda da ainihin sakamakon zaben ba kuma za su kafa gwamnati su ma ta a gefe wato gwamnatin ceton kasa su ma a ainihin kasar kenan.
To Sanusi me kake hango ma kasan sakamakon wannan mataki da suke kokarin dauka?
Wallahi yanzu kasar dai tana nan an dauki matakan tsaro duk inda ka duba sojoji ne da yan sanda da manya-manyan makamai a hannunsu suna nan suna wato jiran ko ta kwana amma dai talakawa gaskiya su ba su da wani matsala kowa kawai ya ci gaba da aikin sakamakon dai ba abin da ya faru amma duk inda ka zo round point ko kuma round about za ka ga wato sojoji da yan sanda da manya-manyan makamai a rike hannun su kuma suna sunfi ma haka a cikin anguwanni a nan dai birnin Jamaina.
A kan rashin gudanar da zaben ƙananan hukumomi kuwa a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya, Hassan Umar Tambol ya duba mana jihohin Oyo da Osun ga kuma abin da ya aiko wa shirin zabe ko naɗi.
A sashen kudu maso yammacin Najeriya, jihohin Osun da Oyo suna cikin jihohin da gwamnoninsu ba su gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ba a ƙasar nan. To ko me ƴan adawa za su ce a game da ƙimimin da gwamnan jihar Osun Ra'ub Aregbesola ya yi na ƙin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi? Alhaji Gani Ola Oluwa shi ne shugaban jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Osun. A tattaunawar mu ta wayar tarho ya ce kama mulkin gwamna Aregbesola bai shirya yin zaɓen ƙananan hukumomi ba.
The no plan for the local government election plan to deceive the people of Osun State.
Alhaji Gani Ola Oluwa ya ce tun lokacin da Aregbesola ya kama mulki bai shirya yin zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Osun ba, yana ta ƙoƙarin yaudarar jama'ar jihar Osun ne kuma duk lokacin da jama'a suka yi ƙorafi a game da zaɓen ƙananan hukumomi sai kawai ya ce zai ƙara ƙirƙiro wasu ƙananan hukumomin. Kana ya ce babu isassun kuɗaɗen gudanar da su, kuɗin da ake samu daga gwamnatin tarayya ba su isa, baya ganin cewa babu kuɗi ne sai ya ce. Shugaban jam'iyyar PDP na jihar Osun Alhaji Ola Oluwa ya ce idan gwamnan jihar Osun ya gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi zai yi da na sani kuma ya zai ce babu kuɗi tunda ya ranto kuɗi sama da naira biliyan 500 ina ya yi da kuɗin. Shi ko shugaban jam'iyyar APC a jihar Osun Prince Gbega Famadun ya ce jam'iyyar PDP ce ta hana a yi zaɓen ƙananan hukumomi tunda su suka kai ƙara a gaban kotu wai suna son a rushe hukumar zaɓe ta jihar Osun.
PDP went to court to stop elections that we should not conduct election until the OSEC board is dissolved. So PDP is because of not conducting local government election in Osun.
Ima Gboyega Famodun ya ce jam'iyyar PDP sun kai ƙara a kotu don a rushe hukumar zaɓe ta jihar Osun mai suna OSEC a taƙaice, don haka PDP ta jawo rashin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Osun. Shi ko sakataren watsa labarai na jam'iyyar APC a jihar Oyo Mr. Shadire ya ce ba daidai ba ne sansam a ce wai gwamnatin jihar Oyo ta kasa gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar.
That is not correct. It is absolutely incorrect. Everybody
is aware of the concerns that the state government is having on the issue of conduct of government in the state for the past 5 years or so. Even though I'm not in a position to speak for the government, because the color of the election is strictly government as here and not party as here.
Kowa ya san irin matsaloli da koki-koken da ake yi a game da zaɓen ƙananan hukumomin tun kimanin shekaru biyar da suka wuce, ko da yake bai da matsayin ya yi magana da yawun gwamnatin jihar Oyo. Tun da gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi aikin gwamnati ne ba na jam'iyya ba, to amma suna tausaya wa gwamna saboda bai da laifi. Yace ya san gwamnatin jihar Oyo ba ta shakar gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin. Mr. Shadre ya ƙara da cewa rashin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi yana da alaƙa da shari'o'in da ke gaban kotuna. Da na isa headquarter jam'iyyar PDP a unguwarin Molete cikin birnin Ibadan, ban tarar da ko ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ba. Wata mata da ni tarar da ita da ƙyar da dabaru irin na ɗan jarida ta bani lambar sakataren jam'iyyar PDP na jiha, bayan da ta yi magana da shi ga yadda ta kaya da wanda ya amsa min kiran lambar tawayar tarho da ta bani.
Yes, good afternoon, sir.
Sir, am I on to state secretary PDP?
This is PO. Please, who is speaking, sir?
I'm a journalist, sir. I'm Hassan Tambol of Voice of America, Ibadan, here, sir.
Okay, sir.
I want to speak with the secretary, sir.
Okay. Can you give me some time? Because it's in a meeting. So immediately you finish, I will just ask, I will call you back so that you'll be able to talk to him.
Alright, sir.
Har nun rubuta wannan rahoto tare da aiko shi, ba a kira ni ba. Kana na sake kira fiye da shirin masaki ba dauki waya ba.
Daga jihar Oyo da Osun, bari mu tafi kasar Zambia, wadda za ta gudanar da zaben shugaban kasar ta a cikin watan Agusta mai zuwa idan Allah ya kai mu. Amma kuma kafin a gudanar da zaben, har an fara cece-kuce a kansa. Domin ko mujallar Economics Intelligence Unit, wadda ake wallafawa a Birtaniya, ta bayyana cewa ga jam'iyyar da za ta yiwu ta lashe zabe. Abinda jam'iyya mai mulki ta ce wannan batun kawai ne. Domin ko Frank Biwala, muƙaddashin mai magana da yawun jam'iyyar PF mai mulki a kasar, ya ce wannan hasashe na mujallar tamkar labarin ƙanzon kurege ne. Akan haka ne abokin aiki na sashen turanci Peter Clotty ya tattauna da Frank din akan wannan batun zabe, kuma Peter ya fara tambayar sa ne, baya jin cewa goyen bayan da mataimakin shugaban kasa Guy Scott ke yi wa jam'iyyar adawa na iya zama wa jam'iyyar tasu illa a zabe mai zuwa.
Zambians no longer look at white people as more superior to black Zambians. They don't look at them as such. So many people who are saying Mizaga Inde Ichilema is going to win because the white man in the name of Guy Scott has endorsed him are thinking from that perspective. Dr. Guy Scott has never been a politician who is self-made.
Da farko dai ina son ka gane cewa mutanen Zambia ba su daukar farar fata a matsayin mutanen da suka fi su kima ko suka fi su daraja. Suna daukar mutum duk mutum ne ba tare da wani fifiko ba. Daka da wanda ya ce maka Hakainde Hichilema zai ci zabe don kai wani farar fata na goyen bayan sa, to su ne masu irin wannan tunanin cewar farar fata ta yi baka. Kai wani abu da nake so ka sani shine wannan mutumin da kake magana ba dan siyasa bane da ya fice don kashin kansa. Shi ma bayan wani rabi har ya samu tasirin da ya samu, don haka ko marosa jam'iyyar UPND ba zai girgiza mu ba. To kuma tun da yayi wa abokin sa butulci ganin ya rasu, tun daga wannan lokacin mutanen Zambia ba su kallansa da sauran mutunci.
To da kuma fita yayi masa maganar komawa wasu ƴan jam'iyyar PF mai mulki zuwa jam'iyyar adawa ta UPND cewa wannan ba wata barazana bace ga jam'iyya mai mulki a zaben na watan Agusta, nan ma ga abin da Frank ke cewa.
The UPND have become experts in misleading the international community. The country misleads Zambians because Zambians know what is happening. When you ask them to give a list of PF members that have defected to their party, they may come up with a list of 50, 100, 200, but the truth of the matter, in terms of what is on the ground, those are not the numbers.
Dama ita jam'iyyar UPND ta kware wajen baiwa mutane bayanan ƙarya, musamman ma manyan ƙasashen duniya. Da haka yanzu an wuce lokacin yaudarar mutanen Zambia. Yanzu idan ka ce su baka adadin mutanen da suka koma cikin jam'iyyar su, sai ka ji sun ce maka 200 ko 300 ko ma fiye. Amma idan zaka bididdigi, sai ka tarar ƙarya ne. Mutum ɗaya fitacce cikin waɗanda suka koma jam'iyyar tasu, wato tsohon ministan lardin Lusaka, ko mutum ɗaya ba zai ba mu tsoro a zabe mai zuwa ba. Wani ƙwarin gwiwa, sai dai hakan ya yaudare su.
Sai dai kuma Peter ya ce masa kenan, yana ganin wannan ƙarin mutane ba zai ƙara wa jami'ar ƙwarin gwiwa ba a zabe mai zuwa?
It will not give them momentum, but of course they will be fooled by that. It will not give them momentum because momentum does not come because somebody says you are going to win. In politics, momentum comes because you are gaining more numbers, you are becoming more appealing to the public, the voter. That's how momentum comes.
Ƙwarin gwiwa baya zuwa domin kawai wani ya ce zaka ci zabe. A siyasa kana samun ƙwarin gwiwa ne cewa zaka iya cin zabe idan har kana ƙara samun goyon baya, ƙarin haske ga samun nasarar zabe. Sai dai abin tsoron da suke yi shine kokarin da suke na tusawa ƴan Zambia mummunar tunani a game da zaben tun ba a riga an yi shi ba, domin ko sun fara cewa tun a zagayen farko za su lashe zaben. Kuma wani mummunar abu shine sun fara cewa wai jam'iyyar PF za ta yi magudin zabe. Zaben da ba a riga an yi shi ba tukunna, sun fara tusawa mutane mummunan tunani game da zaben tun lokacin bai riga yayi ba. Zabe dai muna fata a yi shi kuma cikin kwanciyar hankali da lumana za a yi wannan zabe.
Kash, sai dai lokaci muna halin nasa, domin ba iyakar wannan hiran kenan ba. Yanzu a madadin abokan aiki na wato Hassan Umar Tambol, Peter Cloti, Ibrahim Jarmai da Sanusi Muktar, sai Julie Gresham wadda daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Karamar hukumar Bama na ɗaya daga cikin manyan ƙananan hukumomi da ke jihar Borno, wanda yake da tazarar kilomita 75 daga babban birnin Maiduguri, wanda kuma ya fuskanci mamayen ƙungiyar Boko Haram tun a ranar 1 ga watan Satumbar 2014, wanda kuma ya kama ranar Litinin, wanda mamayen ƙungiyar Boko Haram suka fada wannan gari su kuma mamaye garin baki ɗaya. Sojojin Najeriya da ya sun samu nasarar sake kwato garin Baman a hannun mamayen ƙungiyar Boko Haram ɗin bayan shekara guda da kasancewa a hannun waɗannan mahara. A makon da ya muka yi tattaki daga babban birnin Maiduguri cikin tawagar gwamnan jihar Borno don zuwa wannan gari na Bama, mun kuma kasance tare da jami'an tsaro kama da na soja da na 'yan sanda da ma na matasan sa kai da ake kira civilian JTF. Sai dai ko da muke tafe mun daga ganin al'amura masu ban al'ajabi, kama da yadda muka ga akan kona gari baki ɗaya da ma alamun harsashen da aka yi ɓarin wuta tsakanin jami'an tsaron Najeriya da waɗannan mahara. Haka zalika jami'an tsaron sun daga ƙoƙarin kauda duk wani abin da suka gani tamkar barazana ne akan wannan titi, musamman ma irin garuruwan da babu mutane ciki, wanda hakan ya sa wasu daga cikin mu faduwar gaba.
Waye kuma wannan
wannan tafiya da muka yi dai ba ta da daɗi ƙwarai da gaske, don tafiyan da akan yi a baya cikin ƙasar awa guda, wannan mun shafe fiye da awa uku muna tafi, inda akan tsaya a nan da can don ƙoƙarin ganin cewa an tafi ba tare da samun wani matsala akan hanya ba. Ko da muka zo dab da kan gadar da ya raba tsakanin ƙaramar hukumar Kwandiga da kuma garin Baman, mun ga tufafin mutanen da aka ce an dinga yanka su ana jefa su cikin kogi lokacin da ayan ƙungiyar Boko Haram su kwace ragamar iko da wannan gari. Cikin garin Bama dai gabar da yamma kudu da arewa ya zama kango ne baki ɗaya sakamakon bankawa gidajen wuta da aka ce ayan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun yi lokacin da sojojin Najeriya ke ƙoƙarin fatattakan su daga wannan gari. Babu dai wani gini tsayayye mai kyau da mutum zai gani, kama daga fadar mai mataba sarkin Bama har izuwa gidaje da kuma ma'aikatu da ke cikin wannan gari. Na dai so mu tambaya ɗaya daga cikin matasan sa kai na civilian JTF da ke cikin wannan gari na Bama yadda suke rayuwa da kuma irin abubuwan da suke fuskanta.
Har yanzu muna so gyara ne, muna so a gyara mana kwanta, in ba haka ba kwanta din ma yana da problem. Jiyarin ma mun je mun tira bomb kan ya kai uku ma
akan hanya,
saboda haka muna so a gyara mana kwanta kafin a kawo mutane, mun ba haka ba har yanzu muna cikin hazari.
To kamar sha din abinci fara tsoron su ganin cewa dan kadan sai ya rayu da abinci, na kuma ba ma ba harka har yanzu.
Eh to alhamdulillah muna samu abinci dan akwai in kasuwa wanda suna kawo abinci, kuma akwai gamun yana kawo na aiki, kuma sojojin ma suna ba mu abinci.
Mun kuma shiga cikin sansanin 'yan gudun hijira, inda muka ganewa idanunmu ƙananan yara da mata da tsofi wanda alamun suna cikin damuwa ƙwarai da gaske, kama yadda wasu daga cikin ƙananan yara suka shaida min yadda suke rayuwa a wannan sansani.
Me sunanka? Dan Borno. Shekaranka nawa kai? Tun yaushe ka zo nan cikin garin Bama? Watanka biyar. Su waye suka kawo ku? Ina iyayenka? Yayanka ne wannan ko? Babanka fa?
Baban sun kashi a Maiduguri.
Sun kashi Maiduguri? To mamarka fa?
Mama na Inaja.
daga koyan.
To, shekaran ki nawa? Kuna kun samu kun ci abinci? Na'am?
Ana mamanka.
Kalan kadam? Baya isan ku? Sannu, ina mamanki? To, babanki fa? Shi ma yana nan?
Sukan tuwon kan kuduna sukan ko samu ma ba sa.
Kai mun kai ga samu?
Ku kanana lulu dai ne suke
sa. Ku kanana lulu dai yake ba ku?
Haka zalika su ma dattawa sun koka ne da abubuwan da suke fuskanta kamar haka.
Babban damuwar mu shine yinwa din.
Ba abinci.
Ba abinci. Ba babu ba. Ya rage. Ba zai ishe mu ba. Amma alhamdulillah samu din muna samu.
Kamar sau nawa kuke samu abinci a rana?
Ah, guda daya ne. Sai da rana a cikin 24 hawa din duka guda daya ne zamu ci.
Kamar wani abinci ake dafa muku?
Abin nan masara ne.
Masara?
Eh.
Tuwon masara
kuma? Tuwon masara ne. Tuwon masara ne. Eh, kuma ga rashin lafiya, ga yara, ga mu da ka gani ni ma da hannuna wannan mata gani. Eh, kuma garin yara kanana wannan duk ba lafiya. Eh.
To Allah ba mu.
Amin.
Na kuma ga wani abin mamaki inda naga kananan ƴan mata tattare da jarire na alamun cewa ƴaƴansu ne, ko na tambaye su inda iyayensu suke, dukkanin su na dai amsa mini cewa iyayen waɗannan yara suna Maiduguri ne, kuma ba su ma taba magana da su ba, wanda hakan ke tofa ayar tambaya kan makomar iyayen waɗannan yara.
Wannan ƴarki ce?
Eh, yata ce.
Eh, ina jika yana jika beta?
Eh.
Watan ki nawa nan?
Wata na biyar.
Daga na ku fito?
Daga dare jama'a.
Daga dare jama'a ka ku nan garin ba ma? Su suka kawo ku nan din.
Sojoji.
Yan naki wata nawa ne?
Watan ka
dai. Eh, baban ta fa?
Baban ta yana Maiduguri.
To yana Maiduguri? Amma kuna jin labarin shi? Yauwa, wannan ɗan danki ne, namiji ne ko?
Eh, namiji.
Eh, ya yake yanzu?
Lafiya.
A nan kika haife shi ko kuwa a gida?
A nan ɗan biyu ne na aiko, ɗayan kwana ci wannan ne
ya koma.
Wannan sansani yana da wajen dafuwa guda shida, inda matan da suke girki a cikin waɗannan sansani suka shaida mun cewa akwai buƙatar ƙarin abincin da ake ba su. To, wai shin ko adadin mutanen da ke wannan sansani ma su nawa ne? Tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, Injiniya Ahmed Satomi.
Zai adadin wayannan gudun hijira kimanin 26,000, kuma kullun ƙaruwa suke bisa ga yanayin kokarin sojojinmu na sun gano cewa sun ceto kasanmu daga wannan masifa da ta addabe.
Wannan batu dai na karancin abinci shine babban matsalan da ake fuskanta a wannan gari na Bama. Hakan yasa na tambayi kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi na jihar Borno, Alhaji Usman Zanna, ko menene abin ya halin yanzu?
Koke-koke ya yi yawa a kan mutanen kamfi na Bama da kamfi na banki babu abinci. To, shi yasa gwamna ya ce zai zo da kansa, ba shi kaɗai ba ne, har da ya zo da mutanen United Nations representative na Najeriya, mun zo tare da su saboda mu tabbatar cewa wannan abincin ana samu, kuma mu ga adadin yawan mutanen da suke kamfana.
Wannan hali da al'umman garin Bama da kuma yanayin yadda garin Baman ta shiga kanta dai abin tausayawa ne da kuma takaici, ganin yadda garin ya kasance da kuma halin da al'umman garin suka shiga, musamman ma karancin abinci wanda ke bukatan hukumomin duniya baki daya su karkato da hankulansu zuwa irin waɗannan yankuna, musamman ma yankunan da hukumomin soja suka sake kwatowa daga hannun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin murfe shirin namu na yanzu, bari mu kawo muku takaitattun labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta harba wani makami mai linzami daga jirgin ruwan yaƙi mai tafiya ƙarƙashin ruwa, wajen da shugaban ƙasar Kim Jong-un ya kalla da kansa. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya ce an samu gagaruman nasara, amma kishiyarta Koriya ta Kudu na ikirarin akasin haka. Prime Minister Turkiya Ahmed Davutoglu ya ce ƙoƙarin da ƙasar take yi na hana ƴan gudun hijira daga Siriya shiga girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan ƴan gudun hijira masu harama daga 6,000 cikin watan Nuwamba zuwa mutane 130 kacal a farkon wannan wata. Shugaban Amurka Barack Obama tare da shugabar Jamus Angela Merkel za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da ta'addanci da tsaro da ma wasu lamura daban-daban lokacin da shugaban na Amurka kai ziyarar aiki a Jamus yau Lahadi.
da takaitaccen labarin miki kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na garin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya assalamu alaikum.